أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah mai girma da guwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Asabar a yau muna 4 ga wata na 7 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 5 gin watan 2 miladiya ta 2022. Wannan zai zamanto darasi na 18 a cikin littafin Ad-Durratul Mudiyya fi Aqdi Al-Firqati Al-Mardiyya ko kuma Al-Aqidatu As-Safariniyya. Mun tsaya daidai fasali da malam yake cewa faslun fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan fasali ne wanda zai yi magana akan mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kalima ta al-mu'jizat wannan jami'i ne, mufrad din shi zai zamanto al-mu'jizatu, bi ma'ana mu'jiza guda daya. Idan aka ce al-mu'jiza, ana nihin al-amru al-khariqu lil-adati, shine abin da ya saba ma al'ada, abin da aka saba ana gani. Sai wani ya zo da wani abin da ba a taba ganin shi ba, ko kuma ya zamanto a ya saba ma abin da aka sani, to wannan abin sai a kira shi da suna mu'jiza. Sannan shi wannan abin ana kira shi da suna da Hausa gagara koyo, bi ma'ana wani bai isa ba ya ce zai yi irin shi. Yanzu misali, idan muka ɗauki mu'jiza ta Alkur'ani mai girma, kaga Allah ya yi tahaddi, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙalubale ga duniya gaba ɗaya su haɗu da mutanen da aljannu su zo da irin Alkur'ani mai girma, Allah ce ba za su iya ba. Wannan shi ake cewa tahaddi. Da haka shi wannan abu a karan kanshi sai zama to a matsayin gagara misali, gagara koyo, wanda shi ne ake cewa mu'jiza. Sannan wannan mu'jiza wani abu ne wanda yujrihi Allahu azza wa jalla ala yadi nabiyyin min anbiya'ihi. Allah yana gudanar da mu'jiza akan hannun ɗaya daga cikin annabawan shi. Sannan wannan abun da yake khariqul lil'ada, idan zamanto annabi aka ba sai a mishi sunan mu'jiza. Idan zamanto misali wani mutum ne da ake rayuwa da shi yau da gobe wanda ba annabin Allah ba, sannan kuma aka ga yayi wani abun da khariqul lil'ada, sai a kira shi da suna karama, wanda Allah yana gudanar da karama a hannun waliyan shi, wanda yace ala inna awliya Allahi, yace la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, ce allazina amanu wa kanu yattaqun. Waɗannan waliyai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah yana gudanar da wasu ababe a hannunsu, amma ba sharaɗin zama waliyi bane ba, dole sai kana karama. Sannan ko ba wani abu bane ba na bugan gaba da taƙama da ƙasaita da jijji da kai, daga kaga mutum yana wani abin da ya saba ma al'ada kuma yana taƙama da wannan abin, to ba karama bace ba, shedanci ne kawai, shedanci ne. Saboda in dai karama ce, to shi wanda ya kai matsayin Allah ya gudanar da wani abin da khariqul lil'ada ne a hannun shi, to bawa ne daga cikin bayin Allah, su ko ba a samu su da gwada kai, ko kuma da taƙama, ko kuma nuna cewa shi ƙin na daban ne. Daga kaga ya haka kasan tabbas ba karama bace ba, kawai shedannu ne suke ɗaukan shi, ko su riƙa tahiya da shi a cikin sarari, ko kaga yana tahiya a saman ruwa, wani abu dai da ba a saba gani ba. Idan kuma bawa ne daga cikin bayin Allah, an yarda da imanin shi gwargwadon hali abin da aka sani, to wannan sai ya tsaya a matsayin karama. Usayd ibn Hudayr ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana yana karatun Al-Qur'ani cikin dare sai yaga wani haske daga sama yana sabkowa wannan hasken da yake sabkowa har ta kai inda dokin shi yake ga wannan hasken yake fusge-fusge lokacin da sahiya tai yake baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin ga abin da ya faru jiya dare sai mazalla yace tilka mala'ikatun danat li sautika ya usayd mazalla yace ai mala'iku ne suke sabkowa dan sauraron sautinka da kake karanta alqur'ani to kaga wannan ya zama to mi ya zama to karama a daidai lokacin da a cikin wannan al'ummar babu mafificin da ya kai Abubakar Siddiq bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban manzalla babu ya Abubakar radiyallahu anhu amma kuma irin haka ba ta faru da shi ba tare da cewa yana karatun Qur'ani yana kaza yana kaza kenan ba wani ma'auni bane da za a ce a wane yana da karama shekin na cewa shekin na daban ne a akwai wasu bayin Allah wanda bayin ne na Allah da gaske amma kuma Allah bai gudanar da wani abu na karama ba a hannunsu kaman ba mi'yar bane ba ma'auni bane ba to irin waɗannan ababen da ba a saba gani a al'adance ba in suka faru ga annabin Allah sai a kira su da suna mu'jiza in kuma suka faru a hannun wani ga magari irin mu sai a kira shi da suna karama to ran kasancen ba maganar wannan ake ba kenan mu'jiza ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan mafi girman mu'jizar da Allah ya baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani mai girma sannan bayan shi kuma wanshiqaqul qamari Allah ya nuna wa mutanen garin Makka wata ya tsage gida biyu bangare ɗaya anan bangare ɗaya anan wanda sun nemi haka akan ce a kawo in ana so su yi imani sannan bayan shi kuma akwai mu'jiza daban-daban wanda Allah ya gudanar da su akan a hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na magana icce yayi magana dabba ta yi magana abinci yayi magana da sauran makamantan wannan to wannan mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ababe ne wanda kusan ba ma iya lissafa su suna da yawa kuma akwai su a cikin hadisai ingantattu sannan mu'jiza ta annabawa gaba daya Allah yana hado manzanni da mu'jiza saboda mutane su gane cewa waɗannan bayi ne na Allah ya turo su zuwa ga waɗannan mutane idan ka dauki misali Annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ba shi mu'jiza ta sanda shigo yace hiya asaya atawakkau alaiha yake ce atawakkau alaiha ko wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra sannan kuma Allah ya ba shi dama in ya sanya hannun shi a cikin aljihu in ya daga sai zama to hannun yana haske aka ce alqiha fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a aka ce je wannan sandataka yana jehwa ta sai ga cewa ta koma maciziya saboda akwai abin da zai biyo bayan haka kaga wannan abu ne da yake kara wannan mu'jiza ce sannan bayan shi Annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya gudanar da rayar matattu mana mutumin da ya mutu rubus idan ya zo ya roki Allah subhanahu wataala ya taba shi wannan mutumin sai ya tashi da ikon Allah sannan da mutumin da yake makahu ne da wanda yake kuturu ne da wanda yake wane ne daga ya shahe shi da izinin Allah sai Allah subhanahu wataala ya baiwa wannan bawan lahiya to wannan duka Allah ya gudanar da waɗannan abubuwa a hannun waɗannan manzanni saboda mutane su gane girman waɗannan manzanni sannan kuma da sauran annabawa abubuwan da aka ba su makamantan wannan sannan kuma al'alamatu dalla ala al'anbiya'i sannan su annabawa a karan kansu akwai wasu alamomi da suke nuni akan annabtar waɗannan annabawa abu na farko zaka samu duk annabin da Allah ya turo annan nabiyya la yakhruju an sirati man qablahu min al-anbiya zaka samu annaban da Allah yake turowa gaba ɗaya tafarki ɗaya suke kai Allah yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul sai yace an i'budu Allah wastanibu at-taghut duk haka suke sannan kuma abu na biyu sidquhu duk annabin da Allah zai aiko zaka same shi mutum ne mai gaskiya kuma kowa ya yarda da gaskiyar wannan mutuma sannan kuma wa adabu tajribil kadhibi alaihi ba a taba samun wani annabi daga cikin annabawan Allah da aka aiko bar ƙarya don ku gane cewa lalle wannan annabi annabin Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iya daga cikin taken da ake mishi a garin Makka kahin a ayyuko shi a matsayin manzo ana ce mishi as-sadiqul amin mai gaskiya sannan kuma amintaccen mutum a lokacin da aka yi i'adatu bina'il ka'aba aka sabanta gina ka'aba sai aka zo dora wannan dutsen da ake kira da suna al-hajarul aswad sai mutanen garin Makka da irin kabilun da suke ciki da gidaje da wane ne fami fami kowa sai ya ce a ai shi zai dora wannan dutsen a wajen shi sai rikici ya kabure yanzu sai suka kai zuwa ga mataki daya cewa duk mutumin da ya shigo daga wannan kofar to kowa ya yarda cewa ya doki dutsen nan ya dora shi inda yake ana cikin haka ana zaman dirshan sai Allah subhanahu wataala ya kaddarta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai shigo daga wannan kofar kuma shine farko wanda ya shigo wa yana shigowa kowace kabila suka ce radina bihi hakaman mun yarda ya zamanto mana mai hukunci tsakanin mu kowa yarda sannan kuma irin hikimar da Allah subhanahu wataala ya kimsa tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai dauki dutsen bai dora shi a wajen shi sai ce ku kabilu nawa ne suka ce kabilu kaza ne aka ce to kowace kabila ta kawo wakilin ta guda kowace ta kawo wakili daya sai aka dauko wani tsumma aka ajje sai aka dora hajarul aswad kin a sama aka ce ina kabila kaza ina wakilin ku gashi rike nan wani kai rike nan wani rike nan kabila wace ta rike wannan sai kowa ya kama sai manzo Allah ya ce to ku daga sai suka daga sai da aka zo daidai inda za a dora dutse sai manzo Allah ya doke shi sai ya sa shi a wajen shi sallallahu alaihi wasallam da haka ubangiji subhanahu wataala ya sanna annabawa mutane ne wanda suke masu gaskiya abdullahi ibn salam ɗaya daga cikin ahbarul yahud malamai ne bi ma'ana malami ne a cikin addinin yahudanci wannan bawan Allah lamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam almadinata lokacin da manzon Allah ya gabato ya zo garin madina zahaba ilaihi li yata'arrafa alaihi yajtahi wajen manzon Allah saboda yana so ya gane wannan manzon wane ne tunda shi ya riga ya karanta ga abinda annabi Musa ya faɗi a cikin littafin su cewa ga manzon nan ga kaza ga kaza ga kaza falamma nazara ila wajhihi alayhi salatu wassalam abdullahi ibn salam kawai yana zawa daga ido yayi kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yake cewa araftu annahu laysa bikazzab cewa wallahi kallon hari na mushi nace wannan mutum ba makareci bane ba kallon hari da mushi yace bi mujarradi ma nazara ila wajhi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallama arafa annahu laysa wajha kadhabin yana kallon huskar manzon Allah ya gane cewa wannan ba huskar makareci bane ba kawai kai tsaye mi yayi fa amana bihi sai yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah subhanahu wataala ya gudanar da mu'jizozi game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wannan mu'jiza suna da yawa sannan kuma wannan manzon da Allah ya turo zuwa gare mu wani manzo ne wanda Allah ya keɓance shi da wasu halaye da wasu sifofi da wani ɗabi'a da yanayi na musamman wanda iya ɗaya daga cikin abin da Ubangiji subhanahu wataala ya zaɓi wannan al'umma da ita zaɓen mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ya zo a cikin Sahih al-Bukhari hadisin Anas ibn Malik Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna garin Madina lokacin da ya aika ghazwa ta Mu'ta shi yana cikin garin Madina sai ya hau saman minbari wanda wannan duka sa daga cikin khawariqul ada bi ma'ana abin da yake mu'jiza ce wani abu ne yake faruwa a wani waje mai nisan tazara amma kuma Allah subhanahu wataala yake haskawa manzon shi yana ga abin da yake faruwa wannan duka saboda me saboda mutane su gane gaskiyar wannan bawan Allah yake cewa akha manzon Allah yake ce musu akhadha rayata zaid manzon Allah yace zaid ibn sabit yanzu magana da nake muku yana dauke da tuta yana yaki a matsayin shine jagora ko kuma shine shugaba na kungiyar musulmai fa usiba sai da ta kai matakin da an kashe shi yanzu sannan kai tsaye summa akhadha ja'farun sannan ja'far ibn abi talib ya dauki wannan tuta fa usiba shi ma sai da aka kai matakin da aka kashe shi summa akhadha abdullah ibn rawaha sannan bayan shi abdullah ibn rawaha ya dauki wannan tuta fa usiba shi ma aka kashe shi summa akhadha khalid ibn walid sayfun min suyufillahi sannan Khalid ibn al-Walid ya dauki wannan tuta ta musulunci fa fataha Allahu alaihi sai Allah ya ba musulmi cin nasara a dalilin tuta da Khalid ibn al-Walid ya dauka to kaga anan manzo Allah yana garin Madina su kuma suna mu'ta tahiyya ce mai nisan tazara a daidai lokacin da babu wani abin da ka sani irin na sadarwa a yau amma kuma manzo Allah yake garin Madina yake ba su labarin tak tak ga abin da yake faruwa bi kulli diqqa wannan yana maka nuni akan cewa lalle wannan mu'jiza ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuni akan cewa manzo ne na Allah hadisi na biyu hadisin Abu Huraira Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min al-anbiya nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar manzo Allah yace babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face sai an bashi wani abu na mu'jiza wanda wannan abun na mu'jiza a kan shi ne mutane su kalla su gane cewa wannan mutumin daban yake da mu saboda su imani da shi sai manzo Allah yace ni kuma abin da aka bani wa innama kana allazi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya yace ni abin da aka bani wahayi ne Allah yayi zuwa gare ni shine alqur'ani mai girma sai manzo Allah yace fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm alqiyama ina sarai ina kauna a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto gobe kiyama nahi annaba wannan gaba ɗaya mabiya sallallahu alaihi wasallam banda wannan hadisi kaga wannan hadisi shi ma yana nuni akan cewa ga mu'jiza nan me mu'jizar ita ce alqur'ani mai girma wanda kuma tana nan tahaddi ne da kalubale zuwa ga duniya ila yaumina hadha hadisi abdullahi dan umar Allah qadir da gare shi yake cewa kunna da uddul ayat baraka yace mu mun kasance muna ilga al ayat abin da yake nihi anan al umuru al khariqatu lil ada abubuwan da Allah yake gudanar da su wanda suka saba wa al'ada yace muna ilga su a matsayin albarka yace wa antum ta'udunaha takhwifan ku kuma kuna ilga su a matsayin wani abu na kayan tsoro sai ya ci gaba da cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin abdullahi yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bulaguro fa qalla alma'u ana cikin tahiyya sai ruwa yayi karanci a tsakanin mutane da ruwa ya zama dan kadan ana so ayi ibada ana so a sha ana so ayi wane ne kuma ruwan dan kadan ne sannan babu wata hanya da za a samu wani ruwa na daban fa qala sai manzo Allah yake cewa uqlubu fadlatan min ma'in yace a samu wani dan sauran ruwa ko min karance shi indai akwai a kawo shi faja'u bi ina'in fihi ma'un qalil sai sahabbai suka zo da wani makayi da wani ruwa dan kadan a cikin shi suna zawa fa adkhala yadahu fil ina'i sai manzo Allah ya dauki hannun shi mai albarka sai ya sa a cikin wannan kwanon da aka karo a ciki ko kuma kace makayi summa qala sai yake cewa hayyun ayya yake cewa hayya ala tuhur hayya ala tuhur al mubarak hayya ala tuhur al mubarak manzo Allah ya ce ku je zuwa ga ku tashi kowa yayi ga ruwa na wanda at-tahur ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wanda ana iya aiki da shi a bangaren ibada ana iya aiki da shi kuma a bangaren da ya shahi al'ada ku tashi ga ruwa kowa ya tashi ya sha kowa ya tashi ya ibada sai ke cewa wal barakatu minallahi manzo Allah ya ce albarka ce daga Allah mai girma da buwaya to shi anan Abdullahi yake cewa fala qad ra'aytu al-ma'a yanbu'u yace wallahi na gani da idona ruwa yana ubbugowa min baini asabi'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin yatsotsin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ruwa yana bubugowa sallallahu alaihi wasallam wannan yana maka nuni akan cewa mu'jiza ce Allah ya bashi yace wala qad kunna yace kai ba ma wannan ba a cikin tahiyyar nan abinda muka gani kunna nasma'u tasbih at-ta'am muna jin tuwo yana tasbihi yana cewa subhanallahi 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 wa huwa yu'kalu tuwo kuma ana cin shi ka ai sahabbai sun bore mala wallahi a ce kun rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar daraja bace Jabir ibn Abdullah yake cewa sun ji da kunnuwan su jiz alladhi yaqumu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam lamma wudi'a lahu al-minbar akwai wani kututtire da manzo Allah in yazo khutba yana tsayuwa akan shi yanzu ɗaya daga cikin matattaki sahabiyat sai ta kirkira wani mumbari sai ta kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bar wannan kututturen da binon sai yake hawa wannan mumbari sai Jabir yake cewa wallahi da kunnuwan mu muka ji wannan kututturin dabinan nan yana ƙara mazalla yana saban wannan sabon minbari shi ko kututturin yana gehe kuka yake shi kututturin dabinan saboda mazalla sallallahu alaihi wasallam ya fasa hawan shi yace mun ji da kunnuwan mu hatta nazala annabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alaihi sai mazalla ya safko daga saman sabon minbarin nashi ya dora hannun shi akan kututturin dabinan ta kuka kututta wannan dabinan ya shiru wannan duka mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi duk mutumin da Allah ya nuface shi da rabauta to wajibin shi ne ba makawa yayi imani da manzon Allah kuma wajibin shi ne ya so manzon Allah sama da yanda yake son komi sama da yanda yake son kowa me yasa saboda babu yashi ba tamka ga shi sallallahu alaihi wasallam to in kana samu irin waɗannan hadisan suna nan ba su yawa wanda suke bayyana mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kadan daga cikin su anan dai wannan fasalin malik ya cewa fasulun fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallama wannan fasali da zai magana akan mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa mu'jizatu khatamil anba'i kathiratun tajillu an ihsa'i yace wa mu'jizatu ka sani abubuwa na gagara koyo gagara misali na khatamil anba'i na karshen annabawa yani anbiya na karshen annabawa yace kathiratun abubuwa ne masu yawa yace tajillu sun daukaka sun girmama sun yawaita an ihsa'i akan kidaya wanda zan yi kenan shi kidaya wanda zai yace da kaza da kaza da kaza a ina wannan wani dan misali ne kawai zai bada amma irin abinda Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mu'jiza kathiratun ababe ne masu yawa sai ya fara da cewa min ha kalamullahi mu'jizul wara daga cikin su na farko kalamullahi shine maganar Allah wanda shine alqur'ani mai girma wannan alqur'anin nan mu'jizul wara abinda ya gagari samammu abinda ya gagari halitta gaba daya da mutanen da aljannin gaba daya an ce su zo da irin alqur'ani amma abin ya gagara sannan kuma Allah ya buga da cewa qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ka fadi musu cewa inda mutane da aljannu za su hadu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani akan su zo da irin alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi ba za su iya zawwa da irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da shashan aljannu da mutane za su rika taimakawa junan su wallahi ba za su iya zawwa da irin alqur'ani ba dan haka ni'ima ce mu'jiza ce Allah subhanahu wataala safkar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajibin mu kuma imani da karanta shi da aiki da abin da yake cikin shi abu na biyu malai ce kazan shiqaqul badri min ghairi iftira kaza ai kazalika yana daga cikin abubuwan da suke mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce inshiqaqul badr shine Allah tsagewa abin da yake kira shi da suna wata ya tsage gida biyu a daren 15 bi ma'ana a lokacin da yi kowane lokaci cikin hasken shi mutanen garin Makka sun ce ba za mu yi imani da kai ba dole sai an yi haka Allah ya nuna musu haka ke kuma suka butulci shine Allah subhanahu wataala yake ta iqtarabati sa'atu sai ce wan shaqqal qamar kiyama ta kusa iqtarabati sa'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a karan kanshi iya ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama imana ayyuko shi alama ce akan cewa wannan shine annabi na ƙarshe daga shi kuma ba wani annabin da zai zo sai tashin kiyama Allah ce wan shaqqal qamar sannan kuma wata ta tsage ta rabu gida biyu mutanen garin Makka sun gani amma me ya faru wa in yarau ayatan yu'ridu in suka ga irin wannan aya da irin wannan mu'jiza yu'ridu za su kawar da kansu sannan ko ba wannan ba wa yaqulu sihrun mustamir za su ce a wannan ai sihiri ne mustamirrun ai zahibun mudmahillun la dawama lahu sai su ce ai wannan sihiri ne mana mustamir wanda wucewa zai yi yana ana ɗaukan wani lokaci shikenan kawai karewa zai yanzu su me suke so watan nan ya dawwama a matsayin a tsage in ana so su yi imani haka suke so to amma tunda sun ce sihrun mustamir kenan tahiya zai yi kuma aka ga gobe ya huto ba a kan yanayin da yake jiya ba sai ce dama ai mun faɗi muku wani abu ne wanda yake lokaci gare shi kuma yanzu ya ƙare Allah yake cewa wa kadzabu wa taba'u ahwa'ahum su dai waɗannan mutanen kawai sun ƙaryata sannan me yasa suka ƙaryata واتبعوا اهواءهم سن بي سن زوجيه سو ني كاي اتباع الهوى سن زوجيه شيني اصلن حلكر دان ادم واتبعوا اهواءهم سي الله يتي وكل امر مستقر dukkan wani al'amarin da dan adam ya tabbai aikata a nan gidan duniya mustaqirrun tabbataccen abu ne shine abin da zaka gani bi ma'ana idan ka aikata alheri to tabbatacce zaka samu alheri a tabbace a cikin kayanka sannan kuma idan ka aikata abin da yake ba alheri ba shi ma dai zaka tsince shi a cikin kayanka Allah yake cewa wala qad ja'ahum min al-anba'i haqiqa yazo wadannan mutanen na daga labaran mutanen da suka riga suka gabata ma fihi muzdajar irin labarin da ya kai mutane su wa'aztu su zamanto sun shiga cikin tetayensu amma ba su yi ba suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ya zamanto dalilin halakar waɗannan mutanen shine Allah yake cewa malaka cewa kadan shiqaqul badri min ghairi iftira yani ba tare da wani kirkire ba ba ƙarya bane ba gaskiya ne watan ya tsage sun ganshi a haka nan amma suka ce a in ana so ya dawwama akan haka nan a lokacin zamu gane cewa annabi Allah ne kamar da suka nema in kai annabi ne me zai hana Allah ya hado ka da wasu mala'iku su rika cewa in kace kai annabi Allah ne ce eh kware ka wannan gaskiya yake abin da yake hudi haka suka so to sun hada abubuwa da yawa to wannan iya daga cikin mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mala ya ci gaba da cewa wa afdalul alami min ghairi imtira نبينا المبعوث في ام القرى يتي وافضل العالم مفي في تين حالتو كب العالم يعني مفي في تي اتكن حالتو غبا دايا من غير امتراء اي با تاري دا وني جايييا با من غير جدال با جايييا تيوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا هي كووا اتكن حالتو الله يكي تيوا وند هي كووان نان شيني نبينا المبعوث شيني النبي مو wanda aka aiko shi fi ummul qura a ummul qura wanda ita ce garin makka Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a wannan waje sannan kuma risalar shi risalar ta duniya gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafifici a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya kamar da imamu tirmizi ya zo da hadisi daga abdullah daga sa'id abu sa'id al-khudri Allah kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana waladu adam ni ne da na annabi adam yace wa ana sayyid walad adam ni ne jagora na diyan annabi adam gaba daya sai yace wala fakhara ba tare da alfahari ba kaga kenan ragamar ya dauke ta ma'ana ubangiji subhanahu wataala ya bashi wannan daraja ta cewa shine mafifici a cikin halittun Allah gaba daya sannan a cikin annabawan ma ubangiji subhanahu wataala ya fifita shi akan sauran annabawan gaba daya kamar da Allah ya ambaci cewa annabawa wasun su Allah ya fifita su akan wasu tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'd to a cikin annabawan gaba ɗaya kuma Allah sai kebance ulul azmi minar rusuli wa rasul Allah ce wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama yace wa akhadna minhum mithaqan ghaliza kaga waɗannan guda biyar sune ulul azmi minar rusuli to a cikin guda biyar din kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya zabe shi akan sauran guda hudun gaba daya dan haka shine mafifici shine mala yace wa afdalul alami min ghairi imtira ay min ghairi jidal ba jayayya akan haka wane ne shine nabiyinal mab'us shine annabi mu wanda aka aiko shi fi ummul qura kenan a garin makka mala yace wa ba'dahu al afdalu ahlul azmi فالرسل ثم الانبياء بالجزم وبعده سنن بايان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتي الافضل ما في فيتا اcikin mutane sune ahlul azm sune maabuta al azm sune mana wadannan annabawan sauran guda hudun da aka ambata kaga wadannan guda biyar su Allah ya fifita aka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saura guda nawa saura guda hudu to wadannan guda hudun su za su biyo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace far rusulu manzanni thumma al anbiya sannan annabawa bil jazmi tare da tabbatarwa haka abun yake bi ma'ana wadannan sune wanda Allah ya fifita su akan sauran duk wani wanda yake ba su ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا الله bai kasance ba mai halakar da wasu al'umma face sai ya aiko zuwa gare su manzo wannan manzon kuma yatlu alaihim ayatina Allah yace zai karanta musu ayoyin mu sune bayanin da ake na wa'azi bayanin da ake na karatu bayanin da ake na kaza wanda duka Allah yana ayya aiko su cikin mutane saboda li Allah yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul kar wani gobe kiyama ya meke yayi tsaye yace bai san me ake ciki ba wanda kuma kaga a yau jahilcin nan shine abin da ya amma mai mutane karantar addini illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ma gidan dogo mana kadan ne daga cikin al'umma suke yi zaka samu mafi yawanci a cikin mutane kawai harakokin su na rayuwa shine abin da suka sani a cikin duniya kawai kai ka ce ka annahum khuliqu lid-dunya kai ka ce an halince su ne saboda duniya saboda harakoki da kai ka wani abin da ya shafi duniya duniya da yanda tayi kyau da yanda tayi dadi da yanda tayi wane ne lokaci ne muakkad lokaci ne muqayyad karewa za ta yi za a wayi gari ka allam yaghnau fiha ka allam taghna bil ams shikenan kuma daga gari da haka Allah ya aiko da annabawa saboda su mutane bayanin haƙiƙanin abin da ya kamata waɗannan annabawa wannan bayi su aikata dan saboda su samu yarda Allah subhanahu wataala wannan shine ƙarshen fasalin da yake magana akan mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kadan daga cikin da yawa na abin da Allah subhanahu wataala ya gudanar da shi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na abubuwan gagara misali gagara koyo mal yace faslun fasali wanda zai magana akan fima yajibu lil anbiya'i alaihi musallam abinda ke wajibi akan annabawa amincin Allah ya tabbata a gare su gaba daya wama yajuzu alaihim da abinda ya halatta a gare su wama yastahilu fi haqqihim alaihi musallatu wassalam da abinda bai cancanta ba akan haƙƙin su amincin Allah da tsira ya tabbata a gare su gaba daya to annabawan da Allah ya turo Allah ya sa sun zama to a bangaren da ya shahi halitta daban suke a cikin al'ummar su imana zaka same su gangan jikin su na daban ne tsarin dirin jikin su na daban ne kamar da mun karanta a baya duk annabin da Allah zai aiko zaka same su tare da ƙarfi da hikima da kaza abubuwa da yawa sannan baya haka nan kuma a bangaren da ya shahi dabi'u da halaye zaka samu babu wani annabin da mutanen shi suke kuka da shi kawai in kaga an yi kuka da shi to kuka ne ba akan abin da yake daidai ba yawa amma in dai abin da ya shahi daidai ne ko sanin ya kamata to annaban Allah makura ne daka Allah ya dabi'antar da su akan dabi'an suke masu kyawu zuciyar dan adam za ta ji cewa tana son shi in dai ba zuciya bace take tana da datti malaka cha wa inna kullu wahidin minhum salim ka sani cewa kowanne ɗaya daga cikin annabawan Allah gaba daya salima ya kubuta ko ya wohinta min kulli ma naqsin wa min kufrin usim min kulli ma daga dukkan wani abin da naqsin naqasa ce duk abin da kasancewa naqasa ne akan haƙƙin dan adam to ba jingina wa annabin Allah shi yace wa man yake cewa min kufrin usim haka kuma Allah ya kare annabawan shi daga duk abin da yake na kafirci ne babu wani annabin Allah da ya butulce wa Allah subhanahu wataala babu wani annabin Allah da ya ridda ya bar abin da yake kai ya kuma wani abu daban babu shi annabawan Allah Allah subhanahu wataala ya dabi'antar da su ya dora su akan basu da wani abin da yake nana kasa ne sannan kuma babu wani abu wanda yake na kafirci ko kuma butulci ga Allah subhanahu wataala mal yace kazaka kazaka min ifkin wa min khiyana liwasfihim bisidqi wal amana kazaka kamar haka iya daga cikin abin da waɗannan annabawan ya zamanto da Allah ya kubutar da su min ifkin ba sa kagi duk abin da suka faɗi akan wani haka nan ne mana annabin Allah baya kagen wani abu kamar da suke ce ai wannan abun kirkira yayi kago shi yayi alqur'ani mai girma ai asadiru lawwali nak tataba ha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila waɗannan duka maganganu ne suka faɗi wanda yake na ƙarya shi annabin Allah baya yarfe baya duk abin da yake kage ne kuma su mutane da suka rayu tare da manzon Allah sun yi kowa sanin cewa wannan mutumin mai gaskiya ne min ifkin abin da ya shahi kage wa min khiyanatin ko kuma abin da ya shahi ha'inci ba a samu annabin Allah ha'ini babu shi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jan hankalin ba duk wani mai imani ba ma annabin ba duk wani mai imani wajibin shi ne ya ga cewa kar ya zamanto yana ha'intar mutane a daidai lokacin da aka amintu da shi mal yace li wasfihim bisidqi wal amana saboda yanda su annabawan suka siffantu bisidqi da gaskiya wal amana kuma suka siffantu da abin da yake amana ce imana mutane ne amuntattu mutane ne masu gaskiya mal yace waja'izun fi haqqi kullir rusuli annawmu wan nikahu mislul akli aw mislul akli yace waja'izun sannan abu ne halaccacce ya halatta Allah ya bada dama fi haqqi kullir rusuli a cikin haƙin dukkan manzannin da ya turo na farko annawmu Allah ya ɗabi'antar da su cewa suna yin barci yace wan nikahu haka Allah ya ɗabi'antar da su cewa suna yin aure yace mislal akli haka kuma hallo suna ci suna sha kenan mutane ne ubangiji subhanahu wataala ya zaba a cikin al'umma wannan mutanen daraja su ta dabanci a cikin mutane sai Allah ya zabe su ya fifita su ya aiko su a matsayin su ne jagorori a cikin al'umma to amma kuma abin da ya shafi barci aure da cin abinci da sha abin sha waɗannan wasu abubuwa ne wanda annabawan da Allah ya turo kenan busu wohinta ba game da aikata waɗannan abubuwa ja'izun fi haqqihim abu na harko annawmu sannan abu na biyu annikahu abu na uku kuma shine al'aklu ubangiji subhanahu wataala yake cewa laqad arsalna rusulan min qablika haqiqa mun aiko da manzanni kahin kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya sai muka sanya ba waɗannan annabawa azwajan suna da matattaki wa zurriya sannan kuma suna da zurriya suna da diya suna da jikoki suna da kaza suna da kaza wanda kuma abu ne sananne ba a samun da da jika da kaza dole sai ta hanyar me sai ta hanyar aure to yanda waɗancan suke da kenan kai ma ba wani abu ne bako a gare ka sannan ubangiji yake cewa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq Allah yace wa ma arsalna qablaka bamu aiko da wani manzo ba kahin kai minal mursalin daga cikin manzanni illa annahum sai dai face au innahum illa innahum la ya'kuluna at'ama face waɗannan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna kai kawo a cikin kasuwanni su mutanen garin makkah suka yi mali hadar rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq to kai ka zo ka ce annabin Allah ne kana samun sako daga Allah kuma kana cin tuwo kuma kana zuwa kasuwa kana saye kana sayarwa suka ce a kawai kamata a ce wata taska ce gare ka ta zinariya kaga me suke so suke so wadatu ko ba shiriya suke nema ba suka ce ina ma a ce wannan dutsen da suke ganin nawa da suka kewaye garin makka gaba ɗaya su zamanto zinariya a lokacin sai mai imani da kai to haka suka raka ambata abubuwa waɗanda suka ga dama akan bin son zuciyarsu akan haƙin waɗannan annabawa sannan kuma Allah ya ambaci cewa waja'alnahum jasadan la ya'kulun Allah ce bamu sanya waɗannan manzanni ba a matsayin wani gangan jikin da baya ci waɗanda Allah ya ba wannan su ne mala'iku la ya'kuluna wa la yashrabun ba sa ci ba sa sha shi yasa lokacin da suka zo gidan annabi Ibrahim ko ya zo musu bi ijilin samin ya zo musu da ɗan maraƙe mai mai lokacin da ya ga cewa hannayensu da huskansu da zuciyarsu batta da buƙatuwa zuwa ga wannan abin aujasa minhum khifa sai ya shiga tsoron waɗannan mutanen a ce ka yi baƙo ka ba shi abinci kuma ya ƙi ci ka ba shi ruwa ya ƙi sha to wani irin baƙo ne sai suka ce mashi kar ka samu damuwa inna rusulu rabbika mu manzanni ne na ubangijinka kuma abin da aka aiko mu za mu je ne zuwa ga mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam amma kahin mu kai zuwa ga wannan matarka ana ba ta bisharan cewa za ta samu karuwa bayan ta yi shekara 19 da wani abu fasakkat wajhaha sai ta mari kanta ta ce ni yanzu kamar ni zan aihu gani na ni na tsuha kai ka tsuha sai yanzu za mu samu karuwa suka ce ata'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt Allah yake ce za ku yi mamaki al'amarin Allah ne dama shi yake badawa daga duk mutumin da bai samu ka aihuwa ba bai samu wani ne kakka yanki tsammani Allah shi yake bada shi a lokacin da ya ga dama kai ka dukufa akan roƙo Allah subhanahu wataala kuma kakka bar hanya wani dan kamun iska zai dora ka san wasu abubuwan da ba su ba ka dangana ka maida al'amuran ka zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld sannan bayan abin da ya shahi cin abinci da shan abin sha waɗannan annaba na Allah kuma su ma mutuwa za su abu ne tabbatacce Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu tabbatar wa wani dan adam ba kahin kai dawama afa in mitta fahumul khalidun wanda suke cewa ka mutu su huta ko azo ayi khandak azo ayi zama guda ga manzalla da madinan gaba ɗaya da wane ne afa in mitta in kai ka mutu afa humul khalidun su za su dawama ne ba su dawama ba innaka mayitun wa innahum mayitun kai zaka mutu kuma su ma za su mutu sannan kuma Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai da take lunhuashi to tabbas za ta dandani mutuwa sannan Allah ya ce wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yaqlibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu shakirin yake cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda kuma wasu manzannin sun rige sun gabace shi Allah yake cewa afa in mata in ya mutu aw qutila ku aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum kenan za ku koma kan gurbin ku na kafirci ne Allah ce to ku sani wa man yanqalibu ala aqibaihi duk wanda ya koma akan diddigen shi na baya na kafirci falan yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah da komi amma dai magana ajjajjar magana ita ce wasa yajizu Allahu shakirin Allah zai sakanta wa masu godiya kenan sunan suka bi Allah subhanahu wataala to bayan haka kuma Allah subhanahu wataala ya sanya waɗannan annabawa suna yin barci kuma kamar da suna da wasu lokuta za su yi rishin lahiya wani lokaci zamanto da lahiyarsu irin abubuwan da Allah ya rubuta wa ɗiyan adam hadisi ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sahih al-bukhari hadisin Anas ibn Malik Allah ya kare da gare shi yake cewa wasu daga cikin sahabbai sun tahi gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai suka tambaya akan wai yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bauta wa Allah sun gama ga abin da yake a waje yanzu kuma suna so su samu labari a cikin gidan nan me ake yi sai suka zo suke tambayan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ambata musu falamma zakarna lahum ibadatan nabi sallallahu alaihi wasallam ka annahum taqaluha da aka ce musu ai ga yanda manzon Allah yake yana kaza yana kaza yana kaza suka kai abunnan ai abunnan ba wani diya bane ba me yasa suka ce ba diya bane ba suka ce aina nahnu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina manzon Allah mana kaman kana ga a cikin harakar rayuwa ga wani mutum shahihi da mai a ce ai wani yayi kaza kace a kai bai wai abinda wani in wani halaka zai suna ga cewa ai ina su ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzo Allah li'annahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara an gafarta mushi zunuban shi suka gabata nan za su zo da komai da komai Allah ya gafarta mushi sai suka su kuma ba a gafarta musu ba kenan ta zama ba ta same su ba da haka waɗannan bayan Allah sai fa qala ahaduhum da yake cewa daga cikin su yace amma ana yace aqumu wala anam yace kun gani alƙawalin da na ɗaukan makaina zan yi ta qiyamul layli zan can a ce rana ta fada in kwanta in yi barci bai taso ba wala anam ba zan yi barci ba kawai qiyamul layli ne zan riga yi wa qala akharu dai kuma yace ana asumu wala uftir ni kuma azumi zan yi ta yi in dai rana tana nan to zan ce in ci abinci bai taso ba kenan kullum azumi kawai zai riga yi wa qala thalisu na ukun su yake cewa ana la atazawwaju nisaa yace ni ba zan aure mata ba haka zan yi ta rayuwa a cikin at-tabattul ba zai aure ba wa qala ar-rabi'u na hudu sai yake cewa ana la akulu al-lahma yace shi kuma ba zai ci nama ba yazunnuna anna hadha ibadatan lillahi azza wa jalla su abinda suke tsammani wannan shine gaya makura ta bautawa Allah subhanahu wa ta'ala mazalla yana shigowa gida sai labari ya same shi ta ai hoga abin da ya faru mazalla ankara alaihim sai mazalla ya musu inkari yana zuwa masallaci sai ya hawo minbari sai ya ce ama inni atqakum lillahi azza wa jalla ku sani cewa nahi ku ji tsoron Allah gaba daya mazalla ya ambata musu haka cewa ku sani nahi ku ji tsoron Allah yace wa a'lamukum billah ku sani cewa nahi ku sanin Allah sai ya ce amma duk da haka kuma wa inni usalli wa anam yace a cikin dare ina ɗaukan wani kaso in yi sallah wani kaso kuma in kwanta in huta in yi barci
to kaga anan yake cewa inna li jasadika alayka haqqan, ka sani cewa gangan jikinka yana da haƙƙi akan ka. Kar ka zamanto aiki kamar robo ake cewa a kai ma ka rika samu wasu lokuta kana huta, saboda sai ka rikice abubuwa kuma gaba daya lisahi ya shige maka cikin juna. Mazalla ya ce wa atazawwaju nisaa, kuma ina auren mata, ina auren mata. Famar raghiba an sunnati yace fa laysa minni, duk wanda ya kauce ya bar sunnata mazalla ce bai tare da ni, naka ba tsoron Allah bane rashin aure. Wa akulul lahama, mazalla yake cewa kuma ina cin nama, yace wa man raghiba an sunnati fa laysa minni, duk wanda ya kauce ya bar sunnata mazalla ce bai tare da ni. Sannan mazalla ya ga wani mutum wani lokaci a tsaye a rana, yana tsaye a rana kuma yana azumi. Mazalla yace ma balu sahibukum, me yasa mu tada uwan naku? Sai suka ce ai ya alƙawali ne cewa ba zai shiga inuwa ba, kuma azumi yake saboda tsammanin cewa azumin shi zai hilada a haka. Mazalla yace muru akhakum falyastazilla, eh ku je ku ja dan uwanku ya zo shiga inuwa. Wannan ba shi yake cewa tsoron Allah ba. Kenan dukkan ayyuka na ibada ko kuma wasu abubuwan da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su akan mutane, Allah ya tabbatar da su kuma akan annabawa. Kenan kauce waɗannan abubuwa kuma wani abu wanda yake na tsoron Allah. Kenan wannan shine abin da yake da alaka da su annaba, shine malaka yake cewa wa inna kullu wahidin minhum salim min kulli ma naqsin wa min kufrin usim, yace kaza min ifkin wa min ifkin wa min khiyana li wasfihim bisidqi wal amana, sai yace wa jaizun fi haqqi kulli rusuli annawmu wan nikahu mithlu al akli. Wannan shine fasalin da yake magana akan kan duka wannan iyar alaka da abin da ya shahi annabawan Allah. Yanzu kai tsaye bayan annabawa kuma su suka yi daraja sahabbai, shine malaka ce faslun fi dhikri sahabatil kirami radiyallahu anhu. Wannan fasali ne wanda zai magana akan ambato da bayani na sahabbai masu karamci, sahabbai masu girma, amincin Allah da yarda na Allah, da yarda Allah ta tabbata a gare su gaba daya. Shine malaka yake cewa anan Salihul Fawzan yace lamma faraga min dhikril anbiya alayhi musallam, lokacin da malam ya kare magana akan ambatan annabawa umuman a gaba daya, yake cewa wa zakara nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan, ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kebance, kuma yace intaqala ila afdalil khalqi ba'da al anbiya, sai ya tahi zuwa ga bayani akan mafificin halittu bayan annabawa a cikin mutane. Mali ce wa hum sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qarnuhum khayrul qurun, sannan kuma karnin da suka rayu a ciki, bi ma'ana lokacin da suka rayu iya daga cikin mafificin lokuta da suke yi alheri a duniya gaba daya. Manzon yake cewa khayrukum qarni, mafi alheri ku a cikin al'umma ta gaba daya ce qarni, karnin da na rayu a ciki. Wasu suka ce shekara 40, wasu suka ce shekara 60, wasu suka ce shekara kaza, suka kai shekara 100, wasu suka ce 120. Alaiti hal mu dauke shi a matsayin shekara 100, wannan sune karni na farko, wannan sune khayrukum qarni, sahabban nan aina suke a cikin wannan karnin suke. Mazalla ce summal ladina yalunhum, summal ladina yalunhum, sannan wanda za su biyo bayan su, sannan karnin da zai biyo bayan su. Mali yace fahum khayrul qurun, sune mafificin karni waɗannan guda uku da aka ambata. Wa afdalul umma ala al-itlaq, sannan su sahabban nan sune mafifita a cikin wannan al'ummar ala al-itlaq, magana a sake ba tare da wani kaidi ba. Duk wani mutum wanda yazo daga baya imanin shi duka iya daga cikin iya cikin me a cikin rugu ya shigo, imani a cikin rugu musu ya shigo. Wallazina ja'u min ba'dihim, ne wa ya tabbatar da cewa da gaske ne ba da gaske Allahu alam, amma su sun samu shaidan ulaika humul mu'minuna haqqan, kuma sune sahabban nan. To waɗannan bala sune afdalul ummati ala al-itlaq, sannan wala ahada yusawihim, ba wani mutum daya da yake daidai da su, su waɗannan sahabban. Fi fadlihim, a cikin fallar da suke da kai ya ishe su falala kasancewar sun rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yi imani da shi. Malaka ta li anna Allah khassahum bi suhbati rasulihi wa jihadihim ma'ahum, sun yi jihadi tare da manzo Allah. Wa mujalasatihi, sun zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam, sun ga manzo Allah ido da ido. Mimma lam yahsul liman ya'ti ba'dahu, abinda bai samu ba, bi ma'ana bai samu ba ga wanda suka zo bayan su. Kaga mu yanzu sai dai mu karanta, amma babu wanda ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu. to wadannan sun rayu tare da manzon Allah gaba da gaba mal yace wa aidan sannan kuma humul ladina hamalu risalata min annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan sahabban sune suka doko sakon manzon Allah zuwa ga al'umma gaba daya wa hamalu hadha al'ilm wannan ilimin da ake karantawa su suka zo da shi wadannan sahabban wa ballaguhu liman ba'dahum suka isar da shi ga wadanda suka biyo bayan su فهم الواسطه بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم والشرع سوني واسطه بمعنى سوني تصاني تسكانو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم او جن بيان العلم ده بيان الشريعه ده بيان كذا ده بيان كذا ودان صحابي فضائلهم كثيره سنه ده فللا ميوا لا يلحقهم فيها احد با وندي يسي تشمسو ولا يسبقهم احد با وندي يسي شيغا غبنسو رضي الله عنهم وارضاهم الله يكار يردا ده ودنن باينا شي وقد اصل الله عليهم في القران سنكم الله يا يبيس ودنن صحابي اتقى القران مي غيرما دوك متومن ده زي زو ايبنت ودنن متانا كاغا اديني كو يكي سو يرغوشي سبوده wannan aya ga tana Allah yake cewa wasabiqun alawwaluna min almuhajirin walansar wasabiqun alawwaluna waɗanda suke suka yi rigai-rigai na harko wanda su da aka zo musulunci ma su ne a harko-harko min almuhajirin daga mutanen garin makka wal ansari da mutanen garin madina wallazina taba'uhum bi ihsan to duk wanda ya imani daga bayan su a cikin waɗanda ya shigo bai cikin waɗancan na harkon da Allah ya tabbatar da imaninsu Allah ce wanda suka biyo bayan su amma da kyautatawa meye kyautatawa ka biyo bayan sahabbai ta hanyar yabon waɗannan mutanen da su suka tsaya tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen isar da wannan sabon wanda su ne sahabbai daga cikin su akwai al-muhajirin daga cikin su akwai al-ansar Allah ya ce to ba wannan ba radiyallahu anhum shi Allah da shine yake yarda da mutane yace shi ya yarda su ko banda wannan waradu anhu kuma Allah ya ba su shaidan cewa su ma fa sun yarda da Allah shi yasa Allah ya yarda da su sannan ba wannan ba Allah ya ce wa'adda lahum jannatin ba tsaya daga nan ba wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada Allah ya musu tanadin aljanna wanda korawa suke gudana karkashin ta za su dawwama a cikin ta har abada sai Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma babu wani daban da yake wannan daga tabewa ta tabbata ga dukkan mutumin da zai zamanto addini shi wai abin da yake bauta da shi shine kawai aibanta waɗannan mutanen wanda shine abin da ɗan shi'a bangaren rawafid su suke aikata haka zaka samu mutum banda aibanta waɗannan mutanen bai da aiki shi da kanshi bai san ba shi wane ne baka san darajar imanin ka baka san ba kai matsayin ka a wajen Allah baka san kaza baka san kaza ba amma sai ka shagaltu da mutanen da alqur'ani ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen mutanen kirki ne daga duk wanda zai zagi mutumin kirkin da Allah ne ya tabbatar da cewa mutumin kirki ne to wallahi wanda zai zagi wannan mutumin yana nuni karara akan cewa shine mutumin banza Allah kare mu daga wannan aqida ce da abubuwan da sun shigo wa mutane iya daga cikin fitintun da manzon Allah yake labari wai duk a cikin rayuwa a rasa mutum kai ka je ka zagi mahaifinka ba ya yi maka sauki akan ka taba waɗannan mutanen waɗannan mutanen da Allah subhanahu wataala da ya ba su jinjina ya ba su shaida suka rayu da mafi alherin halittan Allah subhanahu wataala da shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ka rasa wanda zaka aibanta wanda zaka zaga wanda zaka yi wane ne kana ta bincike ana wane ne ai wane yayi laihi wane yayi laihi kai laihi nawa gare ka musulunci ka ba a sani ba kamar yadda Imam Malik yake cewa wanda ma yake aibanta sahabban manzon Allah wannan mutumin kawai ya bar musulunci saboda Allah ya ambata cewa li yaghiza bihimul kuffar Allah ya hada waɗannan sahabban rayuwa tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan bakin cikin dan su samu bakin ciki suwa al kuffar kahurai sai yau kawai gari bakka da aiki din banda zagin waɗannan mutanen waye kai ci kahuri ne kawai kuma in ka rushe su ka rushe addinin jumlatan wa tafsila ka rushe addinin gaba daya shesa gashin ayu a cikin alqur'ani mai girma suna bayani akan gashin almuhajirin alansari yazo karara me kake nema abin da ya wuce wannan kuma kai miye naka a ciki tilka ummatul qad khalat laha ma kasabat wa lakum ba kasabtum ba wanda zai zo ya tambaye ka akan cewa misa suka yi kaza na ruwanka baratana ya tabbata gashin Allah ya hodi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hodi sannan yake cewa la tasubbu ashabi kar ku aibanta sahabbaina yace fawallazi yake cewa fawallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da ubangijin da raina yake hannun shi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban inda dayan ku zai ciyar da katan waje gurgudun misali dutsu uhud a ce duka zinariya ne ko ni ko kai mu koki wannan abu a matsayin mubarashi sadaka fi sabilillah na farko ya zamanto a ce mun yi dan Allah na biyu ya zamanto mun samu wannan abin ta hanyar Allah ya zamanto bayyana wani kalubale Allah ya amshi abin ma wannan abin lam yablugh mudda ahadihim wala nasifahu wallahi ba zai kai mudu daya ba me ka cewa mudu shine ka dauki tafin hannunka biyu ka cika shi haka da misali hatsi ko shinkafa sahabi ya dauko haka ya cika ya bada fi sabilillahi kai ka zo ka bada dutsun uhudu na zinariya ba za ka samu ladan da shi zai samu ba yace ba wannan ba wala nasifahu ko rabbil ladan da zai samu a bada budun nan kai in ka bada dutsun uhudu na zinariya ba za ka same shi ba ai tilka ummatul malik al-khalq naga ba yayi gaba malam sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ne wanda Allah ya musu wani gata ya wasu ta kariya ubangiji yake cewa muhammadur rasulullah lalle annabi muhammad manzuri na Allah sai yace wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari amma ruhama ubaylahu wadanda suke tare da shi su wane ne kai da kake aibanta su kana ina kai kai da ba kowa ba man anta lasta bi shay amma ka zo ka rika aibanta mutanen da gashi Allah yace wallazina ma'ahu wadanda suke tare da shi su wane ne su ne sahabban nan ka zo ka rushe komai da komai kawai daga duk mutumin da wallahi mafi yawa kuma zaka samu wanda yake tare da waɗannan mutanen mafi kaso da yawa kusan kashi 99 duka dama ɗan duniya ne an halatta musu auren mutu'a iya da sha'awa iya da wane ne kuma mutumin banza ne zuciyar shi a lalace take sai je indima mai zuwa gare su kuma ka je ka samu mafi yawancin su zaka samu cewa matasa ne ka karanta wani takariri da BBC ta yi reportage da BBC ta yi a ƙasar Iraki a ɗaya daga cikin marakiz na Asia matattakin da aka halakar da rayuwarsu mace auren mutu'a da suke yi yau in zaka zo misali garin nan kai wuni ɗaya wai kana da damar da zaka yi auren mutu'a ka aure irin na kwantara mana daga an a daura akan kaza daga lokacin ya kare da aka ɗauka shi kenan wannan auren ya budu automatically dama ba aure bane ba mazalla ya haramta shi a hajjin bankwana yace fa huwa haramun ko me kace ne wanda ya wuce wannan to amma dama aka ce maka sahabban na arushe su kenan me za a yi za a zo da wani abu a cikin addini a meko shi ta taga wanda bai shigo daga kofa ba san zuciya kenan za ka samu mafiyancin su matasa ne kuma wa yake zama victim babu kamar su matan saboda kawai banda fasikanci da lalaci ba abinda za a rika yi da su da sunan mi da sunan mutu'a sannan banda wannan irin abin da suke finansan mutanensu da shi na dukiya zaka samu mafi yawancin waɗanda suke tare da su wallahi in ka kalli mutum ka san babu alamun tsoron Allah tare da shi kuma ka karanta ka lissafa ka ga duk wani da ka sani wanda yake ya rika a wannan harakai wallahi kawai ɗan duniya ne dama dama addini ba a gaban shi yake ba ina tuna wani daga cikin wanda mun yi karatu da shi a sai bayan mun komo ake bada labarin cewa ai ya zama rikakken nan shi a yana nyami asalin shi dan kwalli ne wallahi summa tallahi na san shi horin sani a lokacin da muke jami'a sallar asubahi randa ba a karatu sai midi ko karhi da yake sallar asuba ana arifu zalika yanzu tunda ya zo ga waɗannan sun zo zai samu kuɗi sai mi sai bi su dama addini ba a gaban shi yake ba kuma ka je ka tattara mafi yawancin su kashi 99 wanda suke indimami akan harakan zagin sahabbai dama ɗan duniya ne kawai babu Allah a rasu duk mutumin da yake tsoron Allah yake karanta Qur'ani yake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ya aibanta mutanen da manzon Allah ya rayu tare da su ba ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi farkon wannan fasali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله